إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما سفارة وعد جدد قوديا الله سبحانه وتعالى واندا شير رحمة شدة توسعين شيانونا شير رحمة شدة توسعين شيقدر حتلوم أولا مسلا شيئا البركة مسلا شندا أكهي سريد سنا مسلا شيئا a wannan gari namu na maradi mai tarin albarka wanda muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sake samkar da arziki da rahama da kwanciyar hankali a wannan garin namu na maradi da ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashe al'umma musulmi baki daya kamar yadda ƴan uwa suka ji an sanar cewa insha Allah ta'ala za a fara karatun littafin Siffatu Salah na babban malami shine Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi wannan malume suke mai kirare da taqribu sunna baina yaday al-umma ko al-muhyi sunna wannan duka sunan shi ne wanda insha Allah ta'ala yau muke sadan zamu fara wannan karatu shi wannan littafi wanda yake tattauna muna wani jinshiki wani rukuni daga cikin rukunin addinin shine addinin musulunci wani rukuni ne ɗan uwa shine sallah wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa bainal abdi wal kufri wal iman as-sala faman tarakaha faqad kafara ko tsakanin bawa da tauci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake shine sallah wanda ya bar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wannan mutunan ya kafarta mun fahimta wanda wasiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na karshe kan wannan al'umma tashi yana kunce bai da lahiya su ma yake shi annabi Muhammad sallallahu ma bai iyawa amma daga ya hulhudo tambayar da yake ma matar Aisha Allah ya kara mata da cewa ke hal sallan nas shin mutane sun yi sallah sai ta ce hulyan ta zuruna ya rasulullah ai har yanzu al'umma suna masallaci suna jiran ka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a sake sa mai ruwa in sai yayi wanka ya taho masallaci daga ya hito kuma sai ya ƙara kuma karshe rishin lahiya ta ci ƙarhi shi wasiyar da yake ma al'umma shi na karshe ce musu yace as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah ku ji tsoron Allah ku kula da amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya damka a hannu yanzu ya kai dan uwa ko da babanka zai mutu wa yake ce ma ka ji tsoron Allah ka kula da kannanka ka ji tsoron Allah ka kula da kannanka in dai kai dane duk lokacin da ka kalli wannan kannan naka zaka tuna da wasiyar da babanka yayi ma to balle fiyayyen halitta shugaban manzanni wanda yayi kowa sanmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake mana wasiya na mu kula da sallah annabi yace ni na hisan da sama ga yadda uwa take son shi to ya kai dan uwa wannan manzon ne zai maka wasiya ka kula da wannan ibada mai girma wanda ita ce tsirarka ita ce rabanka duniya da lahira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abu na farko da Allah zai ma bawa hisabi ranar tashin kiyama shine sallah matakar sallar ta inganta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to duk abin da zai biyo bayan mai kyau ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace matakar sallar nan ta lalace abin da zai biyo baya abu ne wanda yayi sallar nan muni to ya ku ƴan uwa ina kiran kaina da ƴan uwa al'umma musulmai baki daya mu kula da wannan ibada ita ce sallah da Allah subhanahu wa ta'ala yana zana bayin shi wanda suka rabauta abu na farko da yake ad aflaha almu'minin sai ce minene mala alladina hum fi salatihim khashi'un kuma wanda suke nutsuwa a cikin sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sani ba ita wannan sallah duk wanda ya kiyaye ta yana da alƙawari wurin Allah Allah zai sa shi aljanna wanda ya kyautata sallah ya kyautata arwalla ya kyautata ruku'i ya kyautata sujada annabi ya ce to kai ka kwantar da hankalinka garanti ce gare ka wurin Allah kai da aljanna ne yace amma wanda bai kiyaye wannan sallah ba bai da garanti in Allah ya so ya azabtar da shi in Allah ya so ya yi mishi rahama to ya kai dan uwa ga abin da yake da garanti ina kai ina samu abin da bai da garanti Allah yake ce mana daga cikin masallatan ma ai ta an ce sun rabauta masu sallah ko to kai kowanne mai sallah ya dauka da shi ake sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma fawailul lil musallin ga wasu masallatan sai an ce sai dalilin wannan suka rabauta nan kuma an ce wai ga wasu masallata Allah zai musu azaba to su wane ne wannan masallatan sai Allah yace ai allazina hum an salatihim sahun sune wanda suke sakaci sune wanda suke wasa da wannan sallah babban malami Muhammad Nasir bin Albani yace na daya daga cikin abin da ya sa yanzu ta littafin shi mai suna sifatu salah yace naga sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tayi wahala koyo ga dayawan malumai sallallahu annabi Muhammad sallam tayi wahala koyo gare su yace to banne ga magarin mutane yace sai ya zamana wajibi gare ni rubuta littafi wanda zai yi wa mutane bayanin sifar sallah annabi Muhammad sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama yace kamar kana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam sai ya tashi kan wannan kokarin sai ya rubuta wani littafi mai suna aslu sifatus salah gashi nan ga hannuna mujalladi guda uku yace asalin sifar sallah annabi Muhammad sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha tun daga kabbara harama har zuwa sallama yace kamar kana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar kaga kalubale ga malaman wannan zamanin duk lokacin da kaga wata matsala to kai kaga yanzu ya zama wajibi gare ni in yi wa mutane bayani wannan matsala in kawo musu sauki in yi musu da hakikanin abin da yake kan wannan matsalar malam ta rubuta wannan littafin guda uku ya sai dan uwa da kike sallah wajibi ne gare ka ya zama dole gare ka in kana so ka san ingantacciyar sallah annabi Muhammad sallam ka karanta irin wannan tafka tafkan guda uku mai ahadin yake ce muna wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukmullahu fihi bai halitta ga kowane musulmi baligi ba ya aikata kowane irin aiki har sai ya san hukuncin Allah a kan wannan aikin mai kawaid yake cewa ita sallah tana da farilla tana da sunna tana da mustahabi sai ce mi wajibi ne mu san su daban-daban yace kai kun ga wanda ya san wannan ka'idodin hakika ya san sallah yace wanda bai san wannan ka'idodin ba la ya azu shay'an bai san komai ba fi dinillahi a cikin addinin Allah kuma sai da bai san ka'idodin sallah ba farillai da sunnoni da mustahabai yace bai san komai cikin addinin Allah ba ba shakka duk wanda bai san sallah ba bai san komai cikin addinin Allah ba sabida asali shine contact na farko tsakaninka da mahaliccinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai sallah yana ganawa tsakani yana magana ne tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala wanda na ɗaya daga cikin malumai suke cewa suratul fatiha hawa suke ce mata suratul salah surat sallah sabida kai tsaye in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kana magana ne da Allah subhanahu wa ta'ala to ina ɗan uwa wanda da kambara haramun shi da fatiha shi da surar da za a yi sallar magriba minti uku ya gama ka shigo cikin masallatai da muka ga kambara harama kowa irin tashi yake kama hannu kowa irin nashi yake ruku'i kowa irin nashi yake sujjada kowa irin nashi yake amma wanda ya zo da sallar sai da ya hawo mimbari ya aikata sallar a aikace kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim maluman tafsiri suka ce fa qama nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi hadhihi al-wazifa hatta al-qiyam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi akan wannan aikin da Allah ya dora mai tashi na gaske suka ce wa kanatis sala sai da ita sallah ta kasance a'zamu ma bayyanahu lin-nas abu mahi girma ne annabi Muhammad sallam ya bayyana ma mutane aulan wa fi'lan amadance kuma yayi a aikace suka ce duka aikin da Allah ya tsara ma annabi Muhammad sallam sallah ta kasance abu mahi girma da annabi Muhammad sallam ya dage bayani kanta suka ce kai duka wannan bayanin da yayi ba isa ba har sai da aka samu wata rana ya hawo minbari yayi sallah annabi Muhammad sallam da ya hawo minbari yayi sallah sai yace to ya ku al'umma musulmi kowa ya saurara innama sana'atu hadha li ta'lamu salati ni annabi Muhammad sallam ni dan aishan Allah ni da Allah ya alko in koya muku sallah to lai wannan sallah ne ni li ta'lamu salati dan ku san ya nake sallah kenan in kai wanda ba irin tashi maka yake sani sai yace ni wa li ta'lamu bi ba wai sai ka da ba sai yace dan ku yi irin ta dan ku yi koyin da ni sai wani yace to ai koyi addamin wa yace ya sallah irin ta annabi tunda koyi aka ce ko lai aka dan daura in dai kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai saurara sallu kama ra'aytumuni usalli ki sallah irin yadda ka gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inai to wallahi ba kai da wani uzuri da zaka mutuwa musamman wannan zamanin ka je baka iya sallah ba ka san mene ne kake so a rayuwa ka nema da hanyar da ya kamata ka bi za ka iya bi ko ka dinga mutunci ne ka samu wannan abu amma ga sallah wanda kullun kana yin ko biyar ka kasa kiyaye wannan sallah ka kasa iya wannan sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita sallah ita ce maganin bakin ciki da damuwa na duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun ga wannan sallah an zo a ambace mutun gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce yana alaka da mata kuma yana dirawa gida yayin sata ko da aka gama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce kuma ya kasance yana yawan sallar gare sai annabi ce ba dai yana sallah ba to ita sallar nan da kuka bada shaida ita za ta hana shi aikin da yake yi mun fahimta uwa duk wani laifi da kake wanda ya gagare ka ko kamar da muhimmanci kan sallah wallahi sai Allah ya raba ka in damuwa gare ka annabi ce wai ju'ilat qurratu aini fi salah an sa jin dadin rayuwa ta sanji ido na a cikin sallah daga damuwa ta yawa sai a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akabar sa sallah daga an kabar sa sallah sai kaji hankali ya kwanta to haka in kai masana da imani daga an kabar sa sallah zaka ga duk wata damuwa da ke gare ka ta yi ta daga cikin kanka kana ganawa da mahalicin kai mun fahimta ne uwa to wannan sallah ta yi wahala koyo ga diyawan malumai haka ga da yake Muhammad Nasiruddin Albani yake to balle ga magaru mutane yake sai ya rubuta wannan littafi mai suna aslu sifatu salah to bayan malam ya rubuta littafi yake sai yanayi na talauci yasa an kasa buga littafi irin wanga guda uku babu kudin da za a bugawa mutane suka ga alkhairan da ke da kai ciki suka ce malam me zai hana a takaice littafin ko yaya ne a hito da abubuwa masu amfani mutane su amfana Muhammad Nasiruddin Albani sai talhis sifatu salah aka tace kwarai aka maida shi talhis sifatu salah in ba namu ce ba bai wuce haka ba ya kara haka da kadan irin wanga guda uku aka maida shi haka ana nan kuma tahiya sai tahiya abubuwa suka dan fara samuwa malam sai ya rubuta shi kuma sifatu salah wanda shi kuma bakin shi haka mun fahimta to ana nan karshen rayuwa sai Allah ya azurta su da kuɗi sai aka rubuta sai aka buga wannan littafin wannan littafin kan suna ma bayanin sifar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne an tambaye ɗaya daga cikin magabata ni zaka cewa dangance da halin da al'umma take ciki ta musulmai ne nake cewa yace ai ba wani abu ya janyo ta haka ba sun rike ta sallah ne sai har yi ta sallah shi yasa Allah ya harbi ta tsakanin su ya kai dan uwa ka dauki misali na harko dai da ta tsafu akwai wani sahabi wanda ake cewa Abu Sa'id al-Khudri yayi sallah tare da tabi'ai ana sallah ne sallah sai ya tattare kayan shi ya ruga daki yana ta kuka suka ce ranka ya dade mun canza addini ne mun yi kaza ne hankalinsa ya tashi saboda shi sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yace ai da abinda annabi ya bar al'umma akan shi kuna kan shi ni muke yace ai ku wulakanta addini ni muke yace zai ta hire ne matsala yace ba ku da yadda ta shi sahabin nan da yadda ta san kada ya zama ai na tsoron kiyama ta zo amma yanzu ka kalla yake daidaita sahu wani ma kallan da yake shi yayi karhi ya hada kafa da wani wurin daidaita sahu wane ne kai wanda ya fito waki ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daidaita sahu tare da sahabbai shi mutanen da suka haiku wanda mutane daraja sune sahabbai sun daidaita sahu da wanda komple guda kawai ke gane shi akwai sahabin da ya mutu riga kawai ke gane shi riga in aka jawo ta arihe kanshi ba ta isa sai ta bar kahuwa buki haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alike ka bar kahuwan buki to balle duk wanda zaka gani mai yawanci mutane suna zawwa da kaya amma saboda jiji da kai sai sai kuma wai baka iya hada sahun nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya kabar ta hayya zuwa an tare kama za a salla sai Allah yace mai ga wani tauha ya kanta ce annabi sai ya zo sai ya ce ibadallah ya ku bayin Allah kun ci la tusawiyanna sufukum ko dai ku daidaita sahunku awla khalifanna Allah baina wujuhakum ko kuma Allah ya sa sabani ko Allah ya sa gaba ko Allah ya sa bakin cikin juna da hasada tsakanin ku kadi ba ha har an dai za a salla amma dai da sahunna Allah ya ce dawo a daidaita ba abubuwan sabai shi yasa haƙƙi ne kan liman dinga da inda kai ya ci a daidaita sahu karan bani ne shi ma shi da yake a daidaita mai nashi haƙƙin liman ne a daidaita sahu sai ya tabbatar sahun harko ya daidaita yanda aka ce ya sahu nabi mun fahimta ai uwa haƙƙin liman ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi Umar bin Bashir yake cewa annabi yana daidaita mana sahu yanda ka san ana sa kibiya cikin gidanta yace sai ya rinka shahu injin ya ji babu wanda ya karkace sai ya kalli kahuwar mu ya ga kahuwar sun gane haka mu kuma yanzu mun samu wani daidaita sahu na shegantaka shine na hada ɗan yatsa da ɗan yatsa ba shi bane sahun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta sahun da annabi ya karanta sai ne in mu duka ya gane wanda insha Allah ta'ala in lokaci yayi shi ma za mu zuwa mu yi shi a aikace mu sai wasu su daidaita sahu haka ake daidaita sahu wannan yanda wannan ya tsayin suka gane haka ake so sahun ya daidaita tun wurin fuskanta al-qibla zaka ga mutum da ya zo mutum ya bige kahuwa kamar yadda ka san kace majaliyar shi ya yi halguma balu haka ya bubbaji sallan nan tsari dare ta kai yanzu ka kalli mutum ya bige haka kamar wani a ce ma annabi haka yayi sallah a ya sai dan uwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daidaita kahuwan shi daidai fadin shi sannan bayan haka wata takallutan kahuwan suna fuskanta al-qibla ne shine sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka ce a kaza wallahi ita ce abinda annabi ya karantar akwai sahabi Abu Umayd bin Sa'id Allah subhanahu wa ta'ala kara mishi da yoko da annabi ya karantar da su sallah suka ce ai zaman fada ya ida muna matasa fada fada suke ji su zo su sallama su ce to mu ai aike ne daga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu zo mu koya ma mutane ya ake sallah sai su yi muku bayanin sallah bayan su yi muku bayanin sai su ce ku tashi ma mu yi a aikace ku yadda ake yi mun fahimta ai uwa to kenan insha Allah ta'ala wannan karatun namu za mu fara tun daga kabbala harama har zuwa sallama insha Allah ta'ala mun fahimta ai uwa dama an tsara saboda yanayi in ya bada mun ce ga malamin nan shine zai ci gaba da karatu insha Allah ta'ala to yanzu malam ya muna talkhisi yayi asali sifatu sala yayi talkhisi ko shine Muhammad Nasiruddin Albani wanda muka ce littafin shine zamu karantawa wanda yana da kyau abu ne mai muhimmanci in an ce za a karatu littafin malami a dan gaya ma kadan wai shi wannan malamin wane ne mun fahimta wanda hakan wata kila zai sa ka kara gane lallai malamin nan ba karamin aiki yayi ba wanda sunan shi shine Allamatu Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani kai sunan shi asalin sunan shi Muhammad Nasiruddin shi Albani inda ake dangantawa kasuku shi Albaniya mun fahimta wanda sunan shi kadai ya hido mu kasar shi ya hido mu kasar shi suna dan wani zaka ji akwai wanda ya saba kira na malam wai dana na samu Albani yace Albani sunan kasa ne ai ba sunan shi bane yaji ana Albani Albani yace a shi sunan sunan garin su ne kamar yadda zaka ji ana cewa Kabiru Gombe ai ba sunan gari ne ko to haka ne kaji shi sunan shi ne albakacin addini ya hito maka sashi suna sun duniya in an ce albani zan ce ma musulmai dai musamman masu alaka da addini sun san wane ne wannan albani wanda insha Allah ta'ala zamu zauwa shi ma mu ji maganganun malumai kan shi wannan malami Muhammad Nasiruddin Albani wanda a'aji Muhammad Nasiruddin Albani shine shekara na 1433 wanda kuma ya mutu shekara na 1999 to Malam Albani akalla in ba na manta ba shekara kusan 85 a duniya wanda shi tun harkar rayuwar shi tun yana sarrai yake ya sadaukar da rayuwar shi zai musulna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hidima kawai yake ya sadaukar da rayuwar shi mu yanzu ba muna da kwana biyu na weekend ba to shi sai ce wannan kwana biyu din shine na neman abinci akwai ta library ta kasa azar shine maktaba wanda a lokacin ba wata maktaba a duniya wanda ke da kai littafai na musulunci irin ta littafan da ke da kai kakkafce da kanan shi kai sabi da jarabar shi zuwa karatu wannan library sai da aka ce kai ma amshi ki ne dan mai gadi sai ya zo ya sanar da jira shi har sai za a tafi a ce ni to ali ce akai dai karshe aka ce kai amshi ki ne in ka zo buɗe ka shiga ya dawo da zamanin yi sabida kamar yana gyaran motar Allahu akbar yanzu aka je yana cewa malar rayuwar ce sai a hankali duk wata biyan shi ake malar albani gyaran motar yake amma kan aikin da yake yana da littafi sama ga 300 mana duk wata ake yin ka kai ko littafi yanzu nawa duk wanda ke taba jaje yake yi da wahala ke jimu sai ce alhamdulillah yana yi malam sai a hankali ana so a zo makaranta in ka tafi shago tun lokaci kaza sai kaza haka za ka mutu a cikin wannan jajan amma ka kalla ha jana mutu yake kuma jana mutu in ko to ji yake hitowa a sashi in ya hito ya dan yi abu ne ne ma sai ya ce ga logo da suka riya koma ciki to kuma yanzu ka ce sai ka ci mai kyau sai ka sha mai kyau a sai ka sa mai kyau ni yanzu a matsayina na wane a ce ina cin kaza kai wane ne sai na Umar wanda ya rike shugaba na duk duniya a lokacin shi gurasa ake ci har ba ke shi na yin cewa saboda rishin maski kan kuma yanzu ustaz da kai kake da injiji 30 kaddara ma kana da sattai din amma ka kawo wani girman kai ni yanzu a gani yo malam wayo malam kai ba wani albashi ba gare ka a gwamnatance Abubakar ma da aka nada ya an ce annabi ya mutu kai ne khalifa to nawa za a biya shi duk wata aka ce kaza shi so sahi ana yi da kwashe kayan shi din labi ne ya tafi kasuwa yana sai da kace irin shaddodi da atawa a kai mai sanin president kai ko kasuwa ki aso ni gida na ana cin kaza yanzu wannan matsayin da kuka bani albashi bai iya rike min gidana dan haka sai na tafi kasuwa na a to ya kamata aka zo aka yi kamin albashi wanda zai zama saboda president dole sai ya zanna an ce ga wata baraka can ga wata can in an ce yana kasuwa ai kun ga babu magana to Muhammad Nasiruddin Albani sai ya dauki lokacin shi baki daya ya sashi a karatu wannan kwana biyu in yayin ko ai jare-jaren da ya sai koma ciki ya karance ne ta tahon kakaf bayan ya karance sai ya zo ya mutu tsari ha in ka zo kace kana neman littafi kaza kai ne tsari sai ake ka kalli wai je tambayi wancan yaron kai lokacin da yake so sai ya ci ba kan wurin suka ce to ya kamata yi mutu tsari shi ne ya mutu tsari in fitin kake so in hadisi in tayi duke tsara ta sun yana matashin shi yake wannan aikin wanda Muhammad Nasiruddin Albani a cikin yayi a cikin mota ta mace shi hinna zuba a jikin shi aka rugo wanda ya rugo sarbe sai ke cewa asata sunan Allah ne wai a cikin jini na zuba ha ya ji ciwo ana neman ya za a hiddo shi anan cike ke ce mai bawa Allah hadisin nan da ke cewa asata da inganta ba wai nan zai mai takriji hadisi an wani kai ana neman a hiddo ka shi kokarin da yake ya za a yi taimaki addini a halin da yake ciki ba ta kuma fahimta ba yanzu kai asuna Allah ce yayi ka gwalje ga kai baka iya tashi ka kare ana neman a tara ka wani yazo sai ke cewa kai inna lillahi in yana mutane muke cewa kai yanzu to za kai kai malam ba inna lillahi ake cewa baka ji Allah ya ce ba allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi to a wannan lokacin wa ya kare motsa ta mutsa shi yanzu ba a hido shi yake ce mai wannan asata da inganta ma kaji maza ko a to wannan an tambaye Sheikh Bin Baz Allah subhanahu wataala ya mishi rahama wanda ya rike kungiyar musulunci ta duniya ta kafa kasar Saudiya baki daya aka ce malam wai dangane da hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana ta jin bayan shekara 100 Allah yana ta doma al'umma wani wanda zai jaddada addinin ta malam bai yayi bayanin hadisin sai yace to shi dai wanda yake tunani albani ne a wannan shekara mun san ko mun fahimta ba a ne ake cewa mujaddadi malumai da yawa sun ce su ta albani Allah ya ta zo su ne kawai don su zo su yi ma addini hidima dan a karatun da yake yi wani ɗalibin shekai cewa malam yana karantar da mu a gidan haya a halin shi ake karatu in ka zo bature ne fa asalin shi ba balarabe ba ne albaniya bature ne ɗan jo da albaniya mun fahimta suka ce amma wani ne in suka zo a yi karatu cikin gidan shi sabida bayan Allah ne matar ta hura huta za a ɗora tuwo take da hayaƙi ya baɗe gidan sai mun ɗan jira hayaƙi ya aika sai mu shigo haka nan za a yi karatu kai kuma yanzu ka ce ba ka karatu sai in masallaci mai climatizer ba ka karatu sai makaranta mai kaza sai amma kaza kalli yadda suka karantar da mutane sabida ni su suna hihita buƙata al'umma akan buƙatar su shi yasa malumai suke ce mai wai ta qaribu sunna baina yadayil umma malamin da ke kusanto da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jahannam al'umma duk wani wanda ba kan daidai ba yake yana faɗa da albani a wannan amin takab kai sai daga cikin malamai cewa shi bai ma san a tarihin malamai ba wanda a zamanin shi yayi karance-karance da rubuce-rubuce irin na albani sabida ni daga ka shigo da wani abu cikin addini sai ce to ba mu isnadi daga wa ka samu awwana 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 sai ce wannan ƙarya ce hadisin ba inganta daga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wannan littafin nashi da ya rubuta yace yayi makan shi alƙawari ko hadisi wanda ke da ko maganganu kan shi bai kawa daga ka da kawa hadisi yace ingantacce ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ɗan uwa kun ji shekarar da aka yi shi wannan malami Muhammad Nasiruddin Albani wanda kuma kamar yadda nake muku ya mutu shi ran nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1420 wanda shine daidai min nan kasar Bandijinar ko yayi an ta hada duka bai wuce shekara 80 da wani abu wanda ya mutu a wani ordin ko shine alkima na kasar nasu sannan mara albani kamar yadda nake muku yan uwa yayi rubuce-rubuce kwarai akwai wani littafin shi wanda duk duniya wannan duniya da muke ciki duk duniya in kana sauraron malamai kaji an ce albani ya ce hadisi kaza tun da shi yanzu albani ya kai hujja a hadisi ko a addini dan da ka karanto kace albani ya ce ingantacce ne shi kenan an sallama to ni dan mi bai haka nan kai dan mi ba kai haka nan ko dan mi in ni bai yi baban tarbiyyar ta kiyana kan wannan tarbiyyar su ta so su ma kiyana mata suka aihe su kuma kai yanda ya taso rayuwar ma a wahalta aka yi ta an rubuta littafin ma babu kuɗin da za a bugawa to a gurbije sai mu ɗan yi bayani maganganu shi malamai kan wannan albanin wanda na yi muku misali an tambayi Sheikh Bin Baz Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama yake cewa shi bai ga wani mutum a wannan ƙasar da muke rayuwa ciki ba wanda ya san hadisi Bin Baz in ana maganar Bin Baz an ce waye Bin Baz yace bai san wani malami da ya kware a wurin talikanci na ilimin hadisi ba yace irin Muhammad Nasiruddin Albani yace kai shi mujaddadi ma yace da an tambaye shi waye mujaddadin wannan kalmar yace shi ne Muhammad Nasiruddin Albani wai an ance mujaddadi wasu mutane ne wanda Allah yake tayarwa dan su zo su yi ma addini hidima kawai su koma to kage shi rayuwar shi inda ya karar da ita kan addini ne kaka Muhammad Nasiruddin Albani kwana in yana yi aiki yake yi cikin kwana zai ce madan shi kai da ko littafi kaza dan ko in ne karanto mun kaza ke kuma tiyata wanda akwai littafi yashi mace wanda yake ita sai mai fi rasa wannan littafi yace mace yace ina kwanci sai ce to kai ke karanto kaza kai karanto kaza yana kwanci ha ɗan uwa mun sako kun gane bayanin da nake ina takaita bayanan ne kwarai saboda asali yau na so ma mu shiga cikin bayanin lissahi to wanda na dimbal kenan ko wanda haka kuma akwai wani malami wanda ake cewa Allamatu Usaimin shi kuma ya almajirin dimbal din wanda yake ga gaskiya shi yace kai bin san wani mutum ba a wannan rayuwar da muke kasan wanda yake da kwadayi na sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ina albani yake bin taba ganin mutum da ke cikin addini da ina albani yake bin taba ganin mutumin da ke fada ba wanda zai iya kashewa kuma ya yarda a kashe shi kan sunna yake ina albani yace in kana so ka gane haka yace kaje ka karanta littafin shi yace dan ni ma Usaimin takarantar littafin albani ne na gano wannan wanda sun taba haduwa su uku ga kasar Saudiya da shi bin Baz da shi Usaimin da shi albani bayan sun hadu sai aka yi shela aka ce to ranan nan duk wani dalibi duk wani wanda yake da wani abu da ya shige mai a musulunci to zo ga duniya ilimi ta hadu a lokacin su duk duniya ba mai ilimi irin nasu kakab to an zo sai aka ce ma bin Baz shine babba bismillah bin Baz ya ce ma albani albani ya ce ma Usaimin suka yi ta jaya tsakanin su sai ya ce to mu duka dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya kamata ya ga sallah shine wanda ya fi kowa sanin littafin Allah to ne yanzu an ce sanin littafin Allah za ka ga daga an ɗaga masallaci ta ake malam da Allah a samu wani alaran ma ba alaran ma bane ya kamata ya ga sallah ai sallah ba wai ba har ba bace sallah ha sai ka san hukunci hukuncin sallah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a samu wanda ya kowa fahimta sanin littafin Allah shine wanda ya iya karatun alqur'ani ya san ma'anonin sannan yayi aiki mun fahimta wannan yanzu duk karatun islamiyya mu zaka ga Allah ya kawo sauki kawai karatun ake koya na da bisu ma san me ake cewa ba amma wannan ba shi bane tsarin karatu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai suke akai mun fahimta tabi'ai suke cewa malaman mu su Usman suna karantar da mu aya goma cikin alqur'ani ba za a sake ƙara karatu ba sai mun harga shi daya sai mun san ma'ana sai mun yi aiki sai a ƙara karatu mun fahimta amma sai daga an ce ai wa illa la ya hada ce qur'ani sai ka ce malam wai na ji ayan nan Allah ya ce alam ta ka fa mine ne take yi sai ce to ni da yake dai karatun ne ne bin sai ake cewa ma kaga akwai matsala to shine da suka hadu sai ce to mu dukan mu asalin littafin Allah kowa ya sa alqur'ani sai suka ce amma a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albani mun sallama ta yi mu dan haka shiga imanin sallah to kun ji a zamanin shi malumai kasab sun sallama mishi to shine ya rubuta littafin sifatu sala wanda za mu hala karanta ka ji wane ne a ce duk duniya yanzu ko da a ce wanga barawo ne ya gagari kowa a ai an san wane ne shi ko to balle a ce a ilmance kakafin su sun sallama mai cewa shi ya ji su sani to shi ne ya rubuta yace to ya zama wajibi gare shi ya zo ya yi to kun ji bayanin wanda Allamatu Usaimin ya yi kan shi wanga malami Muhammad Nasiruddin Albani sannan an tambayi Imam Shafi'i dangance da shi Muhammad Nasiruddin ya ce wa Albani ya ce haba ya ce ai in ana ga in ana babbaka jiwa ko ba a jin kaurin zomo an ce Imam Shafi'i yana karatu a majalisin shi ba sun da aka ce Albani ya zo tashi yake yi shi ake to ai da masu abu shi kuma Imam Shafi'i malumai suka ce in yana karatu a Ka'aba yadda ka san ana mai wahayi in ka je gaban shi Abdullah gadan aya yace wallahi in Imam Shafi'i yana karatu za ka ce yana kallon lauhin mahfuz yana kallon Allahun kudura ne na Allah subhanahu wa ta'ala dan zumo karatun kawai yake yi yana kasan an miki garantin shi amma yana karatu daga albani ya zo tashi yake to ai ko ai ga masu abun sun zo su ya kamata su muna fahimta ya kuwa sannan akwai al-muqbil shi ba wani ne shi wanga muqbil talibin albani ne wanda yake shi gaskiya bai san wani mutum da ke da tata tsantsan addini ba irin Muhammad Nasiruddin Albani yace kai shi ma da aka ce mai waye mujaddadin wannan kamus zai ce ma shine Muhammad Nasir bin Albani. To Allah subhanahu wataala yayi rahama ga wannan malami. Ayyuka dai na alkhairi muna addu'a Allah subhanahu wataala ya karba. Wanda shi ya kokarin tattara hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gwamnatin Saudiya sun taba wani yunkuri na hada hadisa annabi Muhammad sallallahu wanga wanga kasa suna da India kaza ta musulunci sai ta tattaro mana hadisin kaza ɗan wanga gari suna da ɗan wanga kafa suna da Muhammad Nasir bin Albani shekara biyu aka bada shi cikin shekara ɗaya ya tattaro kakkaf aikin ya kawo cikin shekara ya tattaro aikin kakkaf da wa'ancan za su ya kawo aikin da aka raba ma duniya shi kadai aikin da aka ba duniya shekara biyu shekara guda ya kawo shi. To wannan kuma yana nuna mana taimakon addinin musulunci aikin kowa ne ba aikin malumai bane ba. Mun fahimta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi yace fa zalika adhafu al-iman. Annabi yace duk wanda yaga wani abu mara kyau annabi yace to in yana da iko ya canza ga hannun shi. In yana da iko annabi yace ka canza da hannunka. To kun ga yanzu anan sai mu ce kalubale ga wanda suka yi juyin mulki suke cewa kuma za su kama al'umma gyara. Malumai suna ta kiraye-kiraye don Allah su tabbatar mana da wani bangare na musulunci a cikin mulkin nan nasu. An ce za a kiraye sabon constitution ko? To suna da dama yanzu ko? Malumai suna da dama, musulmi suna da dama. Sai inda suka zauna su yi to suke to su da Allah a constitution in Niger. A tabbatar musu da sallolinsu guda biyar. Ya zama na an san su. Duk wasu abubuwa da musulunci ke bukata a yi mishi. Shari dama ce ya samu. Ko kuma wallahi in bai ba sai Allah ya buge shi ya kawo su. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ce kai ko ku gyara ko kuma Allah ya mage ku baki ɗaya ya kawo wasu wanda za su. To haka kullum muna cewa ga wannan matasan da suke hitarwa suna goyon baya. To lokacin goyon baya ya yi. Ku ce muni jar kafir ben jizinan kurgin wani abu musulmi ne don Allah ina musulunci yake a tsarin mulkin Niger. A? Ai aƙalla an ɗan yi da wani ɓangare na musulunci. Yau ka kalla wasu wanda ba musulmi ba a Niger su nawa ne. Amma ka kalla yadda suke cin karansu ba babbaka a Niger. Weekend. Wanda in ka haɗa a shekara ana yin weekend kwana 120 da wani abu ake yi. A wanda an ce kristoci a Niger a ba ka 'yan kursan musu kai ba a kandara sun kai 'yan kursan in. To yanzu da Allah 'yan kursan za a ba kwana 100 da wani abu kai kuna kafurman jizi na kursan ba a iya ba ku kwana 10 ku ku huta amma wa'ancan za a ba su kwana 100 da wani abu yayi ina tunanin musulmi yake. Sannan ni wace da kai wanda an ƙaƙa ba muku su buku san hawa mu san sauka mu kun bi su. To sallolin ku kuma da Ramadan ku ce to ina Ramadan ya zo ko da goman ƙarshe ne a tabbatar mana a ce ran goman ƙarshe mutane su sai su yi ta imani. Sallolin nawa ne gwamnati ta sani a Niger? Suka ce gwamnati sallar da ta sani a Niger ba ta wuce sallah uku ba. Sallah ƙarama, sallah babba, sallah maulidi. To amma ka ƙirgira ka ji an ce yau Fat Noel. A ai ta zana ma wasu abubuwa jumle ne la kaza jumle ne la kaza sai shi musulunci ha ku musulmai an kuma addinin ku komai kuma kun zuma ido. To da dama ta samu shine ku yi kokari ku bawa addinin nan naku gudunmuwa. To sai abu na gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni in ba ka da ikon damar canzawa sai kai wa'azi. Duk lokacin da kaga wani abu wanda yake bai da kyau kamar yanzu sayyidina Abubakar Allah subhanahu wataala ya ƙara yarda da shi matar shi yaga tana sallah ta dan karkace ahuwan ta haka ya rubo ya kama ta girgiza ta yace ki tsora Allah ki yara sallarki. Matar ta ce kaga tana sallah daga sai Allahu akbar sai Allahu limal hamida daga ruku'i sai ta wuce sai ta farce ka ce kai ko mata ki sallah kana da iko ko haka in ka ga wanda baka da iko sai ka mai wa'azi in wa'azin ma baka da iko sai ka yi. Annabi ya ce sai ka kyamata a zuci. Ya ce amma kuka san kyamata shi ne lalacewa ƙarshe cikin matakin imani. Mun fahimta. To ƴanku ƴan'uwa wannan sallar da muke gani abin da za mu ci cikewa da shi shi ne hadisin Khallad bin Ratib wani sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo gaba annabi yayi sallah bayan ya yi da sallah ya sallame sai ya zo yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli kai wane to ma kai sallah dan baka taba yin sallah ba ina sai uwa su saurari wannan gaba da kyau yanzu ya sake yin sallah karo da ni ya koma wurin annabi Muhammad sallam ya ma annabi sallama annabi ya amsa annabi ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli kai ko ma kai sallah dan baka taba yin sallah ba sai da yayi karo na uku annabi ya ce mai ka koma ne ce kai sallah baka taba yin sallah ba yace ko ina rantsuwa da Allah da aiko ka da gaskiya bai iya wata sallah ba bayan wannan annabi koya mini to na rantsi da Allah in dai sahabin annabi Muhammad sallam dai sallah annabi ya ce ba kai ba mu ne muka yi tantanta da wannan sahabi ya sallah annabi ya ce baka taba yi ba ka kalla ya mutanen mu suke sallah ka kalla ya mutanen mu suka mai da sallar farilla da sallar nafila sai kaga ana sa liman wane ka liman wane in yayi rukuɗi liman wane in yayi sira liman wane in yana karatu kaman mahali to yana aya aya a mu gaskiya ka mutan wani inda daga an ce alhamdulillah Allah ya rubuta ayo wa ni ani na aduka ta ai sallami ne ne wani wallahi duk masu irin wannan ko in ka bi su kana wulakantar da sallah kai ne kai baka sani ba Ibn Umar ya ga wannan tije yana sallah yace baba shi ya kasa hakura tsoho ne sai da ya make shi yace ya ce baba shekara nawa kana sallah yace ya da wanda sallah yace ai shekara 40 ina yin ta sai yace baba wallahi baka taba yin sallah ba kuma in ka mutu kana yin sallah wuta zaka yanzu in kace ba wani ko haka sai zai ba sai ba uban ka ma ka yi ayi shi haka muke yi to ga su ta habbai ne sun ga yadda annabi ya karanta da sallah yace wallahi baba baka taba yin sallah ba kuma baba in ka mutu kana ga sallar wuta zaka dan baka yi sallar da Allah ya aiko annabi ba to ya koyi uwa wannan sallar ce ma ne yake muna bayani wanda ga lokaci yayi na so mu karanta muqaddima na mala ko ne ko mun ci goma muna yi a 42 kenan za mu takaitawa anan insha Allah ta'ala ko kahin nan a daga cikin littafin mala wanda suka yi shahara akwai silsilar sahiha akwai da ifa akwai irwaul jalil akwai sifatu sala akwai ahkamu janaiz ga sunan littafin bishik wanda malami wasu su ya rubuta su wasu ya yi tahrijin su wasu ya yi kaza wasu ya yi kaza kina insha Allah ta'ala za mu saurara wa ana abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna kina sai kuma rana irin ta in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za mu dawowa mu ci gaba in kuma ba mu zo ba insha Allah mun ci gaba mallan nan shine zai ci gaba da wannan karatu tuka kenan masu tambaya sai su tambaya ko nuri da aka gimi kuskure sai a yi mana magana insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah now so ita dai sallan nan kamar yanzu ne a ce kai ka san ga wani kala abinci wanda in ka ci shi abincin nan yana ma illa kwarai in ka ci shi sai ka yi sati kana zawo ko wata idan kashe ka ko sai aka ce to ka zo gari kuma garin wannan mahi yawancin abincin su wannan ne amma daga inda kake za ka iya sahihan minti goma a ƙasa ka je ka samo irin abincin da jikinka ke so ka zama lafiya wanne za ka yi da wanda in ka ci zai sa ka sati guda matsala da kai sahihan goma ka samu wanda za ka minti goma ka samu wanda za ka ci hankalin ka ya kwanta wanne za ka yi za ka yi sahihan minti goma da hankalin ka ya kwanta a lokaci yana sahiha ko to akwai lokaci abinda malumai suka ce shine shi dai limami da kake kallo kamar amana kake kake da mukawa yanzu kamar yadda kake mallan kai dare mane ban ma misali zaka gani ba an ce shugaban kasa yana jiran wani ya mai ko ya bashi randebu lokaci kaza an ce in an samu direba kwararre cikin awa biyu misali sun kai to amma ga wani direba nan ha safin da yayi da sarmi a ta safin ta gare shi bai kware ba to kai yanzu shiga ku ta hidan ka cika alƙawarin shugaban kasa ka ka saba mai alƙawari ke je ka samu abin da kake so na kai hakuri wancan direban yazo a fana wanne kake so ya za kai so za kai a hakura ne a je lahiya to ko ita sallan nan duk wani abu da zai a jini sallah tana gaba haka nan ne to ka san wane ne kake bi sallah in ba maka wa ka tsunci kanka wuri wanda mutane ga su ga kamar sai da suke sallah abinda malumai suka ce za ka iya bin su sallah amma in ka koma gida ka sake wuta kan ma ka dauka wannan sallah shi kai a dai suka zanti in ka koma gida sai ka sake wuta sallah akwai sallar da in aka dira kai da kanka aka ce malam ga kasuwa zaka aya barta wa da aiki wannan sallah in ni man ya dido sai to malam billahi da sallar mu ba kika ta aya ni ma aiki 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 to sai da kaga sallar ayi ta ga kai ga kamarta to kai a ce kuma ta ka sallar su wannan tawaje annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda suna sallar sallar tana dire musu albarka ne annabi ya ce kai kowa yana samun percentage a cikin sallar shi gwalgwadon yadda sallar ta yi kusanci da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in sallarka tana da kusanci annabi ya ce wani zai iya samun kusan biyu kusan wani kafaro dan kusan wani dan kusan wani kuma muyan ma za a mai an mewa bashi dan sallar kwashe mai albarka take yi mun fahimta kenan kowane hali a yi kokari in ba makawa za a iya bi wanda aka tarzo sallar amma sai an sake wuta dan duk malamin da za ka bi zai cika rukuni shirku inna rukuni ne daga cikin rukunin sallah to in ban cikin rukuni ko yana yi yoro ko yana yi wuce gona da in ka ga wannan raka a hababu ka kuma kai yanzu ka yarda sai an je kiyama kai ta ciwo kai sallah Allah sai ina sallah da kai kaga sallah tana ba ka tsoro kai da kanka kenan in ka yi shi saboda zaman lahiya ka a cewa na fitinanne ne ka a cewa na kaza in ka koma wani wuri sai ka sake sallah ka kai kadai ko bayan an sallah ne ka kabarta kai sallah ka kai kadai kai da kanka in za ka sallah za ka ga kai samu kwanciyar hankali in kai sallah mai kyau dan Allah subhanahu wataala ya ma sakamako mai kyau haka ne uwa kin san ko malam ya dan fahimci ta to masha Allah wa alaikum assalam na'am masha Allah eto dinar malam ya dan zolarci akwai hadisi guda wannan ne muku ishara a gurin jako mutunan nan wanda yake wanda aka ce yana dirawa gidan mutane yana sata a amma kuma aka ce yana sallar dare sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in dai sallar da kuka ba da shaida yana yi annabi yace wannan sallar ita za ta hana shi satar da yake yi mun fahimta to duk wanda yake yana sallah amma yana aikata wani laifi abin ya ga garbari malumai suka ce alama ne na cewa wannan sallar ta ce Allah bai amsa duk mutumin da kaga ku ya kuri misali yana shan taba ko yana sata ko yana zina yana yin wannan sallar yadda ya kamata amma lahin ne ya ga gare shi bari wallahi ya komo jara sallar dan Allah ya ce ita sallar ta kasance tana hana ni alfahasha da abinci to kai sallar ka bata hana ka ba to wallahi kana cikin matsala mun fahimta ya uwa kenan kowa sai ya je yi makan shi sabiya ga yanzu a sallar shi take sallah ta tana hana ni kaza sallah ta tana har in dai tana hana ka to alhamdulillah da sauki in ko ma ta hana ka to kana cikin matsala sai kai kokari ka gyara wanda shi ma dan dai lokaci ya muna magana tambaya da mun dan yi bayanin wani sahabi shi ma wanda shi kuma yana alaka ne da ƴan mata yace ya kai yarinya Jabez yana komai yana yi da ita yace kwantawa ne kawai da ita ba ya zo ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mai sai Allah ya tafar da ayi sallah ya kimu salata ko tsarfin nahari wa zul famina lana inna al hasanat yudhibu al sayiat Allah ya tafar da wannan aya yayi sallolin ya guda biyar din nayi dan dai Allah ya ce za mu yaye ma bayan mu yaye ma zurbin mu mai da ma shi lada mun fahimta to kalluwa illa la ta yake da mata amma Allah ya ce in dai ya sha salloli guda biyar zai bari kuma Allah zai yaye mai zunubin ma a mai ba mai shi lada mun fahimta har uwa muna bayani a gurguje aha wa alaikum salam eh kasar ai ba kan kasar ne tambaya ba na ba kan kasar ne tambaya ba Jalsatul Isra. To Jalsatul Isra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin cikin sallah. Jalsatul Isra yana da hukuncin sunna ko mustahabi cikin sallah. In liman nayi zaka iya yi kuma ko liman bai zaka iya yi. Wanda an tambaye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi fato yi irin haka. Now yanzu tambayar shi kake ko tambayar ka ai shi ba kan kasar yayi tambaya ba kan limamman da ake ji yayi tambaya kan kasar kake yi shi wancan malumai suka ce kana mai da shi a matsayin nafila ne ka samu falala na jami'i ka fahimta sai ka zo kuma kai sallar ka na farin lada wanda shi wanda yake kan balaguro yana da damar mulki in ya zo gari zai iya cika sallah in ya so kuma zai yi kasar saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya yi mana sauki kan wasu abubuwa dan haka mu dauki wannan sauki kuma wanda ke balaguro yana da dama ya aji azumi yana da dama ya azumi to mai balaguro yana da dama ya kasar wannan malumai suna kallon kai kasar wannan ma shi yayi falala asali kanka ce zaka cika sallah amma malumai shi fato yin sun ce in ka zo gari kana iya cikawa duka ba wani matsala ba insha Allah ta'ala aha alaikum salam bakan kasar bane dama ai shi yasa nake bakan kasar bane ake tambaye to kuma akwai malumai da yawa ina kallo in kin gani kuskure su yi mana magana da a yi kokari a gyara insha Allah ta'ala mala a mala to ba wani tambaya ko an dan fahimci bayanin abu ne tunda ba a fara karatun ba ga littafin nan ga nan ko daga ma ba ai ba wannan wasu mai ne wanda ban ma tsara ganin su ba kuma ya kama a yi da na so kai kai matsayin bayani cikin karatun littafi to kuma lokaci bai isa ba insha Allah ta'ala kina abin da alaikum salam kuma da kai ban da ko ku tani ya ka mutane suna ji a ai malam kamata a ce an yi sanarwa za a karatu duk wanda yake da labarin kahin ya zo ya zo da littafin shi ga hannu tunda karatun littafi aka ce za a yi kenan kowa sai ya nemi littafin su fatu salati ya rike ga hannu insha Allah ta'ala bai da tsada ai hakuri da Allah muna ta sa kiredi jika 300 jika ne shi kuma su fatu sala'in nan bai wuce jika 300 yayi tsada jika ne sai kai hakuri alaikum salam to insha Allah ta'ala za a yi wannan kokarin amma kai an yi kokarin dan abubuwa sun yawa dai wanda yake da damar ya nemo zai iya nemawa wanda bai da kenan sai a ce mu masu sai da su su kawo a sai insha Allah duka dai wanga ha ba a kalamin dai sifatu salah mutum da ga ce sifatu salah shi ke insha Allah shi ke nan ko ko a kwan da zo da shi nan yawa kaga duk ga ire-iren shi nan wuri ga shi nan sifatu salah mana ai bai wuce zika ba ko zika ni ka sai shi yawa duk ga su nan wuri kaga ni ko kai shi ma ne ce mutane da gaske suke akwai malumai kaga malamin ba ka ranga wani nan wuri ga shi sifatu salah mun fahimta ko kenan sai ai kokari insha Allah ta'ala sai a nemi littafin ga akwai fa'idodi musamman wanda ku kike malaguro ko zaka ga sauki kai sallan nafila saman moto kai sallan nafila cikin mota kana kuka matuki ha hankali kwance ba sai ba ka ruku ya haka ka dinga ka kashe mutane a'a lahi alau zaka yi kuma ba ka lada ka ga sallah cikin jirgin ruwa ka ga sallah hasama islama in ta kama musulunci yayi bayanin ko bi sai dai alimu kuma na alimu jahila kuma jahila shi kenan koyi uwa mun rike mutane fa ai hakuri saboda ba mu so akwai wani abu da kaje ayin kuskure ko wani abu da kake baka fahimci bayanin ba ka sai da shi baka fahimta ba shine dama yasa ake tambaye so inda babu ina kallon abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya shi lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muna adda Allah ya zaunar da kasar mu Nijar lahiya da sauran kasashe al'ummar musulmi baki daya ya Allah shugabannin ka ba su iko su yi adalci ka ba su iko su tabbatar da abin da kai yarda da shi ya Allah duk wanda ke nihin kasar mu da shari ko da yake nihin al'ummar mu da shari ina shiwa Allah ka shirye shi in ko zai shiwa ya Allah ka yi mana maganin shi ya Allah duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa ya Allah ka san shi ka san yanayin da yake ya Allah ka yaye mishi ya Allah duk musulmin da ke cikin hali na shi lafiya ya Allah ka ba shi lafiya duk musulmin da ke da wani bukata ya Allah ka yi shi sanin bukatar da yake ya Allah ka biya mishi bukatar shi ya Allah ka kashe mu muna musulmi ka sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a ga uwayen mu ga malaman mu wanda suka so Allah ya musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira ya Allah duk musulmin da ke taimakon musulunci da musulmai ta karyin shi ko ta dubaran shi ko ta wayin shi ya Allah ka taimake shi ya Allah ka samu rayuwar shi albarka ya Allah ka samu dukiyar shi albarka ya Allah duk mutunan da ke neman ya samu musulunci cikar ya Allah duk mutunan da ke cuta ma musulunci da musulmai ya Allah yana shiruwa ka shirye shi ya Allah in mai shiruwa in mulki ne yake takama da shi ya Allah ka kwaci ya Allah in dukiya ce yake takama da ita kamar da maciyaci wanda baka taba yi ba ya Allah ka maida shi aya dai an baya su gane ga aya nan su ma su dauki izina gare shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh